A ranar 23 ga watan Janairun da ya gabata ne hukumomi suka kama shugaban Emmerson Sondeo Abdullahi Saidu jim kadan bayan kammala zaman shari'ar da ke tsakanin kungiyarsa da gwamnatin Niger a bisa zargin jami'an tsaro da karkashin fararen hula a mahakar Zinarin Tamu. Alkali mai tuhuma Shaibu Musa da ke bayani sa'o'i kadan bayan garkame dan fafutukar a gidan kasan Kwalo ya sanar cewa sun samu wasu bayanai da ke nuna an cinna wutawa wasu runhuna da gangan a wannan mahaka da nufin gogawa dakarun tsaro kashin kashi. To sai dai a tare manema labaran da suka kira kungiyar fararen hula na gamayyar Cadre de Concertation et d'Action Citoyenne sun ce babu kashin gaskiya a wannan zargi. Saboda haka suka buƙaci a sallame shi ya koma kan aikinsa na kare haƙƙin jama'a. Shugaban ƙungiyar Alternative Espoir Citoyen Musa Cangari na magana da yawun gamayyar Cadre de Concertation et d'Action Citoyenne.
Da shi Malam Abdullahi bai ma tafi ba inda ruhuna suka toye. Shi zuwan ma da ya a can Tamu ya samu ganawa ne da mutane a inda suke zaune a mazauninsu ba inda suke aikin ba. An kama Malam Abdullahi ne don saboda ba a son aikin da yake yi. Kenan ba a son aikin da mu duka kungiyoyin muke na saboda duka kungiyoyin mu wannan abin ya shahe mu kuma mun ji ciwon abin da ya faru mun san da cewa a aikata aikin da bai dace ba a wannan wuri kuma ya kamata a yi nazari a dauki matakai bisa kan abin da ya faru a huddo ma wanda aka toye haƙƙin su a fita musa akan wannan ya tahi bai tahi ba don saboda yayi wani ta'addanci a can ko ya bata ma wani suna to akan wannan aka zo aka kama shi.
To amma shugaban kungiyar Mojen ta Erajin Kare Demokradiya Siraji Isa ya gargadi takwarorinsa yan fafutuka su nisantar da kansu da aikata abubuwan da ke kama da karan tsayewa tsarin demokradiya.
Mu yan kare haƙƙin bil'adama ne. Kenan idan mu da kanmu muna shiga muna wa shari'a katsalandan mu ce dole alaci ne a sakiwa ne to abun zai iya zama wani babban hadari ga demokradiya. Yau a kurkuku akwai mutane da yawa dubannan mutane waɗanda aka kama yau idan aka ce kowa ya hito ya ce dan uwa a saki dan uwan shi har da dan uwa yana da laihi ko bai da laihi to kaga za a shiga cikin wani yanayi wanda hakika kundin tsarin mulki bai tanadar da shi ba mutane su bari shari'a ta yi aikin sa tuhumar shi ne ake a bari idan aka yi shari'a mu abinda muke kira shine a mishi shari'a tsakani da Allah.
A ƙarshen watan Oktoba da ya gabata ne jami'an tsaro suka yi lugudan wuta a mahakar Zinarin Tamu da ke jihar Talabiri lokacin da suka hango 'yan ta'adda na ƙoƙarin ɓoye makaman da suka sace bayan kisan wasu 'yan sanda uku. Lamarin da ya sa gamayyar Emmerson Sondeo ta maka gwamnatin Nijar a kotu a bisa zarginta da ba da umarnin kisan gilla akan fararen kula. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.